Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke kuma shi kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a boahausa.com ko kuma sashen Hausa .com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litinin 12 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko tsakanin labaran.
Jama'a assalamu alaikum. Masu hasashen yanayi sun ce wutar dajin da ke ci a jihar California a nan Amurka za ta ci gaba da ruruwa har zuwa Talata. Za ku ji dalili. Kura ta lafa akan iyakar zirin Gaza da Israel bayan wata tarzoma da ta auku tsakanin Palestinawa da sojin Israila. Canada ta ce ta saurari sautin da aka nada kan yadda aka kashe dan jaridar kasar Saudiya Jamal Khashoggi.
To kanin labaran kenan. A yayin da ake samun karuwar kalubalen tsaro a Najeriya, a Abuja an shiga wani babban taron hukumomin tattara bayanan sirri na sojoji na kasa da kasa saboda
in ka duba yanzu matsalan Boko Haram yayi crossing zuwa wasu border.
Za kuma a ji cewa a yayin da ƴan ta'adda ke ƙara barazana a Niger da Mali, ministan tsaron kasar Jamus ta kai ziyara a yankin. Shin Niger ta ga alfanun yarjejeniyar soji da Jamus din?
Lalle gawara da mun kai haka din saboda muna ganin abubuwa na karuwa da yawa.
Idan mun sake komawa jamhuriyar Niger kuma za a ji kokarin da ake yi na tayar da komatar matasa albarkacin ranar tunawa da su, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da mummunar wutar daji ke ci gaba da lakume wurare daban-daban a jihar California da ke yammacin Amurka, masu hasashen yanayi sun gargadi za a samu yanayin iska mai ƙarfi da za ta ƙara rura wutar inda akalla za ta kai har nan da zuwa gobe Talata. Dubban masu kashe gobara suna ta ƙoƙarin shawo kan wasu ɓangarorin wutar da ke ci a Sacramento, babban birnin jihar ta California, wacce ta fara a makon da ya gabata, inda har ta kashe akalla mutane 29. Hukumomi sun ce har yanzu ba a san inda akalla mutane 228 suke ba, yayin da masu ba da agajin gaggawa ke korafin kayayyakin suna so su yanke musu.
So food is going to continue to run out, so will supplies, we keep needing that. We definitely need medical supplies and medical professionals.
Daya daga cikin masu bada agajin gaggawan kenan yake cewa abinci da sauran kayayyaki na so su yanke mana. Muna buƙatar magunguna da ƙwararru a fannin kiwon lafiya domin da yawa daga cikin dattawan mu na buƙatar taimako. Jami'an kashe gobara sun ce an shawo kan kashi 25 cikin 100 na wutar, yayin da aka yi kiyasin ta lakume wasu gine-gine 6,600. Wannan ita ce mummunar wutar daji da ta fi barna a tarihin jihar California. Hukumomi sun umarci mutane da su fice daga gidajensu da ke ɓangaren gabas na jihar ta California, inda makotan garin Chico ne mai yawan mutane 93,000, yayin da iskar mai tafiyar kilomita 56 take rura wutar. A yau Litinin hankula sun fara kwanciya a kan iyakar zirin Gaza da Isra'ila bayan wani samame na musamman da sojojin Isra'ila suka gudanar, wanda ya janyo rikicin da ya hallaka mutum 8 har lahira, sannan ya haifar da martanin har-harar rokoki. Sojojin ƙasar Isra'ila sun ba da takaitattun bayanai kan wannan samame da suka kai a zirin Gaza, amma sun ce sun yi aiki ne da niyyar cafke wasu 'yan ta'adda da kuma ƙara ƙarfafa tsaron Isra'ila. Hukumomin ƙasar Isra'ila sun ce soja ɗaya ya rasa ransa, sannan ɗaya kuma ya ji raunuka a lokacin da suke gwabza faɗan. Jami'ai daga ɓangaren Falasɗina sun ce mutum 7 sun mutu, ciki har da wani kwamandan ƙungiyar Hamas wanda ake kira Nur Baraka. A jiya Lahadi, Isra'il ta ce wasu masu ta da ƙayar baya a ɓangaren Falasɗinawa sun harba makaman rokoki 17 a cikin yankunan Isra'ila, amma babu wanda ya jirkata. Prime Minister Kasar Canada Justin Trudeau ya ce kasarsa ta saurari muryar da aka nada wacce kasar Turkiya ta gabatar kan yadda aka kashe dan jaridar kasar Saudiya Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya dake birnin Istanbul a watan da ya gabata. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce a ranar Asabar ne ya raba sautin muryar ga kasashen Burtaniya, Faransa, Jamus, Saudi Arabia da kuma Amurka. Khashoggi dai ya mutu ne bayan da ya ziyarci karamin ofishin jakadancin Saudi Arabia dake Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoba da ya wuce. Da farko dai Saudi Arabia ta ce da kafarsa ya fita daga karamin ofishin nata, ta kuma ce bata san inda yake ba. Sannan sai kuma ta ce ya mutu bayan wata yar hatsaniya da ta kaure a tsakaninsa da ma'aikatan cikin ofishin. Mai gabatar da kara na gwamnatin Saudi Arabia ya ce wannan kisan shirya shi akai, sai dai bai ambaci wanda suka shirya kisan ko kuma suka ba da izinin aiwatar da ita ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Fada ya barke a titunan kasar Yemen a kusa da muhimmiyar tashar jirgin ruwa ta Hudaida tsakanin 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan kasar Iran da kuma sojojin kawance da kasar Saudiya ke wa jagoranci. Rahotanni sun ce akalla fararen hula 7 suka mutu a wannan fada. A jiya Lahadi, wani jami'i daga cikin sojoji masu goyon bayan kasar Yemen ya ce manufofin sojojin shine kakkabe 'yan tawaye daga birnin wanda suke rike da ikon yankin da tashar jiragen ruwan take, inda ta nan ne kusan dukkan kayan abinci, magunguna da kuma sauran kayayyaki da ake kawo wa fararen hula yake shigowa. Ma'aikatan agaji na fargabar lalata tashar jiragen ruwan ka iya haifar da yunwa a kasar, domin ta nan ne ake shigar da kayayyaki cikin Yemen wacce ke gab da fadawa kangin matsananciyar yunwa. Hukumomin Saudiya na zargin 'yan Houthi da yin amfani da tashar jiragen ruwan wajen samun makamai daga kasar Iran, zargin da Iran ta musanta. Hukumomin Afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tada wata damarar bam dake jikinsa a wani shingen bincike dake kusa da wata makaranta a tsakiyar birnin Kabul. Harin ya auku ne da tsakiyar ranar yau Litinin a kusa da wani wuri da aka kammala wata zanga-zanga da aka kwashe kasa da sa'a guda ana gudanar da ita. Akalla mutum 6 suka mutu, ciki har da mata 3 da kuma wasu jami'an soji 2, sannan wasu mutane 20 suka ji raunuka. Tun da farko ɗaruruwan mutane sun hallara a yankin domin yin zanga-zanga kan yadda harkar tsaro ke taɓarɓarewa a wasu larduna 2 da suka haɗa da Ghazni da Uzgani da ke ƙasar Afghanistan.
Da aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Zan fara da zangonni a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda a yayin da Najeriya da sauran kasashe makwabta ke fama da karuwar kalubalen tsaro, aka shiga wani babban taro na hukumomin tattara bayanan sirri na sojojin kasashen. Hassan Maina kaina gare ka.
Collaboration among security agencies as a panacea for combating national security challenges. The role of defense attaches.
Babban Hafsan hukumar leken asirin sojojin Najeriya kenan, Air Vice Marshal MS Usman ke bude wani babban taro na masu lura da sha'anin tsaro a ofisoshin jakadancin Najeriya dake kasashen duniya. Taron mai take yin aiki tare tsakanin hukumomin tsaro a matsayin wani hanyar magance kalubalen tsaron kasa. Yace in akai aiki a tsanake za a iya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ma barazanar tsaro dake fuskantar Najeriya a halin yanzu. An sami canji daga barazanar yaki na keke da keke saboda yadda duniyar ta zama wani dan karamin kauye wuri guda da ake kira globalization. Saboda haka yanzu barazanar tsaro na daukar wani sabon salo. Don a tunkari lamarin gadan-gadan, dole ayi amfani da duk wani karfi da hikima a cikin haɗin kai da fahimtar juna. Duba da yadda babu wata ɗaya-ɗayan hukuma da aka rankanta za ta ce ita kadai ita sai ta cimma barazanar tsaro dake fuskantar kasan nan a halin yanzu. Air Vice Marshal Usman yace suna ƙara kullo da sabbin dabarun fuskantar wannan kalubale.
The Defense Intelligence Agency is moving forward in several fronts.
Hukumar leken asirin sojojin Najeriya na ƙara ci gaba ta fannoni daban-daban. Burinmu shine mu tsaya tsayin daka a hukumance don tabbatar da aikace-aikacenmu na tattara bayanan sirri na ɗaya daga cikin mafi inganci a duk duniya baki ɗaya. Saboda haka cikin shekara ɗaya da ta gabata mun kara nagartar tsarin yadda muke tattara bayanan sirri da ma inganta aikin don cin moriyar Najeriya.
They are essential for a better future for Nigeria.
Kuma a cewar wani masani kan tattara bayanan sirri a hukumar leken asirin sojojin Najeriya, Aliko Erosid Harun, wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace.
Ma'aikatan Defense Intelligence ya yi forming part of Intelligence Committee na ƙasa kenan. Ainihin aikin su Defense Intelligence shine tattaro bayanan sirri akan ayyukan sojoji da wasu abubuwa da ya hada da sojojin sama na ƙasa da na ruwa. Saboda matsalolin da muke da shi yanzu a cikin ƙasa da duniya gaba ɗaya, an ƙara musu responsibility wato akan abin da ake cewa intelligence on non-state actors. In ka duba yanzu matsalan Boko Haram ya yi crossing zuwa wasu border. To akwai intelligence din da su wannan Defense Intelligence na waɗannan ƙasashe din ya kamata su sami intelligence on the capabilities, the strength, kuma da su ne an fara din saboda su bama su gwamnatin da su tura su je su wannan aiki na defense intelligence a wannan kasan kenan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ga dikin mutuwa mai ban rado sai soja.
Haka kuma a gaida Hassan daga Abuja, kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda a yayin da kasar ta Niger da kuma kofciyar ta wato Mali ke fuskantar matsalar ɗan ta'adda musamman ma akan iyakokin wato iyakokin su, ministar tsaron kasar Jamus ta kai ziyara a yankin. Salamuna Barma gare ka.
A bisa tsarin dubarun yaƙi, jamhuriyar Niger na matsayin wani yankin da a yau ke da mahimmanci ga kasashen da ke kafsa fada da kungiyoyin ta'addancin da suka mamaye arewacin Mali, inji masana sha'anin tsaro. Sabili kenan da kasashen Jamus da Niger suka cimma wata yarjejeniya yau shekaru sama da biyu kenan, wacce a ƙarƙashin ta Jamus ɗin ta girke dakarunta a birnin Yamai, waɗanda aka bayyana a matsayin na kai ɗauki wa takwarorinsu da ke Mali a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Mafari kenan da ministar tsaron Jamus Ursula von der Leyen ta ziyarci wannan ƙasa domin yi wa hukumomin Nijar godiya saboda wannan karama, inji ta.
Le gouvernement allemand vous remercie expressément pour cet engagement.
Yarjejeniyar ƙasashen biyu a wani sashen ta tanadi wasu matakan yaƙi da masu safarar bil'adama, ɗabi'ar da ke baiwa 'yanci rani damar zuwa Turai ta ɓarauniyar hanya. Saboda haka Ursula von der Leyen a yayin wannan rangadi ta damƙa wa hukumomin Nijar makullan wasu manyan motocin da za a yi amfani da su a yankin Agadez, inji ministar tsaron ƙasar.
Un autre projet orienté vers l'avenir émerge actuellement à Agadez. J'ai le plaisir de vous remettre des camions, encore une fois, la première tranche des 53 camions.
Ministan tsaron ƙasar Nijar Kalla Mutari wane ya bayyana gamsuwa da tasirin ƙawancen ƙasashen biyu, ya yi waiwaye akan irin moriyar da jamhuriyar Nijar ta samu a ƙarƙashin wannan hulɗa.
Shekara biyu da sun ka tambaye mu, mu ba su aron wuri inda za su iya aje kayansu don su taimaka ma mutanensu da ke Mali. Yau sai in ce lalle gawara da mun kai haka ɗin, saboda muna ganin abubuwa na ƙaruwa da yawa. Jamus yau ta ba da kuɗi muranan na a gina lakol ta soji ta Agadez. Jamus ta ba da kuɗi na musayen motoci da katarfilar na aikin hanyoyi na ayyuka na tahiyar soji a cikin wurare masu matsatsi. Sun ba da kuɗi muraran na su kawo kayan aiki na muhau da batayon guda bataliya guda ta soji, ba ƙaramin aiki bane, kuɗi ne da dama.
Bayan jamhuriyar Niger a jiya Lahadi, ministar tsaron ƙasar Jamus Ursula von der Leyen ta isa ƙasar Mali a wannan litinin, inda za ta gana da sojojin ƙasarta domin ba su ƙwarin gwiwa a gudunmuwar da suke bayarwa wajen ganin an maido da zaman lafiya a wannan ƙasa da ke zama matattarar ƙungiyoyin ta'addanci tun bayan rugujewar gwamnatin Libya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Soja birin yi mahanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ruku.
Haka dai, kuma a gaida Suleiman. To a yayin da matasa ke fama da rashin ayyukan yi da sauran matsaloli a jamhuriyar Nijar, an yi wata hoɓɓasa ta tayar da kumaɗar matasan albarkacin ranar tunawa da su. Haruna Mamman Bako, gare ka.
A ko ina a fadin duniya a yau ne aka kaddamar da makon tallafin fasahohin matasa domin girka kamfanoni ko masana'antu da zummar kawo ci gaban kasashen su inda take ranar bunƙasa fasahohin matasa na duniya a yau maudu'in bana shine matasa mata da haduwa a cikin kungiyoyi jamhuriyar Nijar bata tsaya gefe ba domin ministan bunƙasa fasahohi ko masana'antun matasa na kasar cewa da Ibrahim Isifi Saidum ya yi amfani da wannan damar domin bayyana abinda ofishin sa zai yi a jamhuriyar ta Nijar domin tallafawa fasahohi da masana'antun matasan. Ofishin ministan da ke kula da bunƙasa fasahohin matasa tare da abokanan hulɗarsa za su shirya ababe da dama musamman mahawara ra tsakanin matasa waɗanda za su kirkiro masana'antu ko kamfanoni a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister shugaban gwamnati haka ma da ziyarar matasa maza da mata da suka girka nasu masana'antu tare da zuwa Bale na 29 ga watan Yuli don gan baje kolin masana'antun matasa da wuraren tantance masana'antun matasa da ke nan babban birnin Yamai
du 29 juillet et des différents centres incubateurs de Niamey.
A cewar wani matashi mai sana'ar kasuwanci amma dai gwamnati na tallafawa matasa su dai bai kai gare su ba.
Sunana Mustafa. Ina ji ana cewa rana ce aka kebe ta tallafi ga matasa amma ji na ne kai. Saboda ni ban taba ji ban taba ganin wanda yace gashi gwamnati ta tallafa mai da wani abu ko wani ban dai taba ji ba. Shi gwamnati dai ya ce gwamnati ne wace tana yi wa in ta ma tallafa a wasu na take tallafa ma amma mu dai abun bai kawo gare mu ba in kuma ya zo gare mu sai mu sa hannu biyu kenan in ma haka nan din nato kuma muna jiran tallafi mu kananan yan kasuwa kani abin da zance
a nasa bangaren wani dan kasuwa matashi ya ce gwamnati sai ka nuna mata abinda za ta yi maka kamin ita ko ta kawo na tallafi zuwa gare ka.
Sunana Hamisu Dallami mu wadata eh billahi da Allah ya nuna mana wannan rana ta yau ta daidai da ranar da za a tunawa zagayowar shekara na tunawa da abin da shahi matasa bisa ga ci gaban rayuwar su da harkokin da suke yi bisa ga zaman su zamantakewa na yau da kullum amma dai nan Niger alhamdulillah matasa dai gurgudu yanzu alhamdulillah an dan samu ragi bisa ga masu zaman banza wannan gwamnati ta taimaka musu bangaren sana'o'i matasa zan iya cewa ana samun tallafi sai ka gwada ga abin da kake so sanai kuma gwamnati za ta iya ta kama ma mun kun fanni yan kasuwa to alhamdulillah dai gurgudu abinda a haƙi na ƙasa dan ƙasa ya kamata ya san shi ya kuma biya haƙin ƙasa abinda doka ta tanada
shi dai sha'anin tallafawa fasahohi ko masana'antun matasa na samarwa wannan rukunin na bil'adama abin dogaro da kai da ke hana su ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko rungumar miyagun ayyuka ko neman zuwa ƙasashen turai ababen da ke abka rayukan su a cikin mummunan hatsuran gaske Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Da Haruna da wannan rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A makon da ya gabata mun dasa aya a cikin wani rahoto da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Alfonso Okoro Igwe ya hada muna akan halin da ƴaƴan makiyaya suka samu kansu a yankin kudancin Najeriya. A yau za mu daura daga inda muka dakata.
Saboda mu tabbatar da yau idan an ce a wani ƙauye ko wata ruga ta faɗa mana ko a waya an ce mana wuri kaza akwai kan tashin hankali ko akwai wani tension to mu masu iya kira a waya ne yaran da suka gama wannan makarantar ko kuma wanda suke zannannun rugan mu kira a waya ko kuma mu aika mutum don mun san rugagen duka shi yasa nace maka mun yi bibiya babu makaranta nomadic school a cikin Najeriya nan da bamu je ba wanda staff din mu daya ko biyu da ban su je ba. So in an ce akwai wani dan tashin hankali mafi kankanta a wuri, to ko a waya ko ko mun san members na school based management system din su ne committees din su, ko ko mun san daliban da aka yaye kuma sun je sun ƙara ilimi a gaba, ko kuma suna riƙe da mukamai a wani wuri, domin muna da doctorci, muna da injiniyoyi, muna da sojoji a cikin waɗanda suka gama nomadic schools. So sai mu buga waya sai mu ce musu to a garin ku a ruga kaza ana abu kaza, to Allah da Annabi a hanzarta a yi musu magana kan wannan abun ya shige inda yake. Sai kaga ana ta maganganu a waya, to nan ne muka samu aka samu sauki da dama da kake gani yanzu, ha mutane suka iya shiga ana magana da su. To banda wannan ilimin ko mun fara wannan gefen kuma da yake abun yana tayar musu da hankali, kuma in hankalin su a tashi ne ba za su ba mu yara a koyar musu ba. To shi yasa muka fara yin wannan. Kuma zan iya gaya maka akan cewa mun ci karfin yawancin tashin hankalin nan. Alal misali a Benue, Kogi, Nasarawa, gaba ɗaya waɗannan babu rugar da ba ku san mutum ba, babu rugar da ba su san mu ba. Za mu buga waya za a gaya mana, za mu gaya musu ga yadda za a yi, kuma mukan tura mutane su je don su taimaka musu wajen kwantar da tarzoma. Mafi ƙanƙanci mukan tura mutum. To wannan abun duka muna ɗauke da shi, da muna neman wuraren da mu ma za mu, kamar yadda ku kuke neman labaru, mu ma muna neman wuraren da za mu ɗauke waɗannan hakkokin, ko mu nemi chairman na SUBES mu gaggaya musu wanda za su yi translating ya kai wajen hashi chief executive na state ɗin, don a samu yadda za a yi a biya su albashi don su dawo su koyar. Ba mu da malamai a ƙarƙashinmu. Mu administrative portion na ainihin makarantun shi ne muke gudanarwa, amma du malamai suna ƙarƙashin SUBES, kuma gine-gine da gyare-gyaren makarantu duka yana ƙarƙashin SUBES. Mu in kaga muna gini sai ya zama special gini, ko na wayansu physically challenged, ko kuma wayanda aka ce ya kamata a yi a wuri kaza, to ba a samu a state ba, aka yi allocation daga federal, to shi ne ta hannunmu ake muke zuwa mu yi musu, to shi ne inda mu role namu yake. Amma mu mu tabbatar da ana ba da ingantaccen ilimi da ƴaƴan makiyaya, wadda kuma babu namiji babu mace, kowa yana samu yadda ya kamata. Tsaya tsayuwar daka mu tabbatar da ana ba da ingantaccen ilimi.
Har ila yau wakilinmu Hassan Umar Tambol ya yi mana nazari akan halin da ilimi ke ciki a yankin kudu maso gabashin Najeriya.
A kokarin da take yi na inganta ilimi a jihar Oyo, majalisar dokokin jihar Oyo ta nemi gwamnatin jihar Oyo ta hannun hukumomin da ke kula da harkokin ilimin primary da secondary a jihar da su ɗauki sababbin malamai su maye gurbin waɗanda na yi ritaya, da yake gabatar da ƙudurin a zaurin majalisar dokokin jihar Oyo. Honorable Benga Oyekola, mai wakiltar mazaɓar Atiba a jihar ta Oyo, ya ce ƙara ɗaukar sababbin malaman zai inganta harkar ilimi a fadin jihar Oyo.
Government should apply drastic and holistic measures.
Honorable Benga Oyekola ya ce ya kamata gwamnatin jihar Oyo ta hannun ma'aikatar ilimi da kimiyya, hukumar kula da karantarwa wato Teaching Service Commission TESCOM, da hukumar State Universal Basic Education Board SUBEB su fara ɗaukar ƙwararrun malamai don bayar da ilimi mai nagarta. Honorable Oyekola ya ce gwamnati ta ɗauki matakin gaba ɗaya in har ana ganin cewa ba a samu ingancin ilimin ɗalibai ba a wajen jarabawar jiha da ta ƙasa baki ɗaya. Ya buƙaci gwamnatin jihar Oyo da ta inganta yanayin ajujuwan karatu ta yadda ɗalibai za su natsu su koyi karatu. Shi ko shugaban majalisar dokokin jihar Oyo Honorable Olagunju Ojo cewa ya yi.
I'm sure the state government and the governing body will resolve the issue.
Honorable Olagunju Ojo ya ya tabbatar da cewa gwamnatin jiha, shugabannin hukumomin ilimin za su shawo kan lamarin nan ba da daɗewa ba. Yace albashi na da wayar biya a halin yanzu, amma bai ce kada a ɗauki sababbin malamai ba. Yace to amma mu yi nazarin lamarin sosai. Ita ko Honorable Wumi Oladeji, mai wakiltar mazaɓar Ogbomosho ta Arewa, ta ce tsadar kuɗin karatu ya yi yawa, kuma wannan yana iya sanya ‘ya’yan talakawa su bar jami’o. Honorable Wumi Oladeji ta ce mu duka muna sanar da cewa makarantun gwamnati su ne fata ta ƙarshe ga karatun ‘ya’yan talakawa, kuma ‘ya’yan talakawa da yawa ba su iya biyan kuɗaɗen makarantu musamman jami’o’i masu zaman kansu saboda rashin kuɗi. Ta buƙaci gwamnati da ta ɓullo da wata hanya da sassautawa ‘ya’yan talakawa shiga jami’o’i a Najeriya.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu kuma a madadin wakilin namu Alfonso Okoro Igwe da Hassan Umaru Tambual da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta jagoranci shirin da kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia bisalam
amma da mata don wajen ni cewa kai kokarin
to madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Yusra Bashar Kansila mai Real Madrid jahar Kebbi inda suke cewa hakika ziyarar da gwamnan jahar Taraba a Nigeria Darius Dickson ya kai a yankin Membila inda aka yi fama da tashe-tashen hankali a baya wani abin takaici ne da Allah wadai gani da cewa bai taba kai ziyara a yankin ba sai da ya ga zaben shekarar 2019 ya karatu sai sakonmu na gaba inda ya fito daga Abubakar Kawu Girgir to kasashen duniya musamman kasashen turawa hakika ya kamata ku sani shi ya iko tashin hankali ba shi da wani amfani face ma shiga da na sani da cizan yatsa dan haka muna fata shugabannin za su dauki darussa daga wahalhalu da kuma asarorin da aka tafka a yaƙe-yaƙen duniya da suka gabata shekaru masu yawa wasiƙar mu ta gaba ta fito ne daga Isuhun Dila Faki inda yake cewa binciken jirgin saman Atiku Abubakar da jami'an tsaron Najeriya hakan yayi daidai ganin yadda dan takarar yayi amfani da kuɗi wajen lashe zaben fitta gwani amma ba farin jinin shi ne ya kai shi ga samun nasara ba saƙonmu na gaba ya fito daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina inda take cewa BOA Hausa gaskiya karuwan matsalar yada labarin kanzon kurege da ake yi a shafukan sada zumunta na yanar gizo abin takaici ne da Allah wadai saboda wannan matsalar ta yada labaran ƙarya a yanar gizo ita take janyo yawaitar fadace-fadace da zaman dardar tsakanin al'umma
to mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice
masu hasashen yanayi sun ce wutar dajin da ke ci a jihar California a nan Amurka za ta ci gaba da ruruwa har zuwa talata kurata fara lafa akan iyakar zirin Gaza da Isra'ila bayan wata tarzoma da ta auku tsakanin Palestinawa da sojojin Isra'il Canada ta ce ta saurari sautin da aka nada kan yadda aka kashe dan jaridar kasar Saudiya Jamal Khashoggi fada ya barke a titunan kasar Yemen a kusa da muhimmiyar tashar jiragen ruwa wato Hadida tsakanin yan tawayen Houthi masu samun goyen bayan kasar Iran da kuma sojojin kawance da kasar Saudiya ke wajagoranci rahotanni sun ce akalla fararen hula 7 suka mutu a wannan fada Hukumomin Afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tada wata damarar bam da ke jikinsa a wani shingen bincike da ke kusa da wata makaranta a tsakiyar birnin Kabul. Harin ya auku ne da tsakiyar ranar yau Litinin a kusa da wani wurin da aka kammala wata zanga-zanga da aka kwashe kasa da sa'a guda ana gudanar da ita. Akalla mutum 6 suka mutu, ciki har da mata 3 da kuma wasu jami'an soji 2. Sannan wasu mutane 20 suka ji rauni.
To masu sauraron mu da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan su sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lesser Gresham wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Dan Grafton ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai can da dare. Lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da za mu bayyana muku.